ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji kasafin kudin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya warewa bangaren ilimi da kuma abinda masana ke cewa game da wannan mataki haka kuma za ku ji sharuwarin wasu malamai game da batun inganta koyarwa ko karatu a makarantun Najeriya a makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana kasafin kudin Najeriya na shekara ta 2024 na naira trillion 27.5 daga cikin wannan kasafin kudi kuwa gwamnati ta ware naira trillion 2.18 domin bangaren ilimi to kuma masana ke cewa game da wannan mataki masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wanda ya ba da wannan mataki na gwamnati
kasafin bana da shugaban kasa ya gabatar ma majalisa kware-kwaren bayanai din mun ga an ware trillion 2,180,000,000 aka ware ma bangaren ilimi to wannan abin albashin ne saboda za ka cewa a baya irin wannan bangare bai samu wannan kaso ba to sai dai kuma duk da cewa ba gake da digan yanda kudin zai tafi a bangarorin ilimi ba saboda shi ilimin yana da bangarori da yawa akwai mataki na kasa akwai na tsakiya akwai na sama akwai kuma cibiyoyi na bincike da jami'o'i to kaga wannan bangare ne mai girma sai mun ga kididdigan amma dai kamar yadda na faɗi abu ne na albishir sai dai kuma shi kasan kasafin kuɗi a wani lokaci akwai matsala na aiwatarwa idan an samu har aka aiwatar da shi to babu shakkan aka aiwatar da shi bilhaki da gaske kuma suka kwarara a bangarorin da ya dace to muna ganin wannan zai kawo haske a bangaren ilimi ma'ana zai inganta duka bangarorin na ilimi yanda muke ciki wanda yake za a kusan kokarin farfado da martaban shi da kuma kafa shi a duka digi wanda zai dore wanda kuma zai taimaka ma kasa na ta bangaren tattalin arziki saboda irin kudade da ake nema na musaya domin yara su je karatu kasashen waje na karamin mataki ma ba wani wa a matsakaici wani kuma a ilimin da wanda inda mun haɓaka a Najeriya za a iya samu shi to muna ganin wannan idan aka aiwatar to kamar yadda ka faɗi akwai alamun cewa haske zai bayyana za a samu inganci bangaren ilimi din
to sai dai a bangaren sa Dr. Bashir Dankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ya bayyana kasafin kuɗin da cewa a yi takatsantsan idan aka kwatanta shi da kasafin kuɗin bara
na'am dangane da budget ko kuma kasafi abinda aka ware ma wato ainihin ilimi ba za mu ce gwamnatin tarayya kwata-kwata tana watsi da ilimi ba ruwanta da ilimi ba amma gaskiyar magana abinda ke faruwa shine ana kwangwaba kwambaya sai a rasa kidama wato ainihin me ake so da wato bunƙasa ilimi wanda mun san a zamani a yanzu babu wato ainihin wani abin da ƙasa za ta bunƙasa ta zama wato ainihin a gaba kamar wato ainihin ilimi idan ka kalli UNESCO abinda UNESCO ta bayar shine mafi karancin abinda kasafin da za a ware ma ilimi inda kasa tana son ta samu ci gaba ta bangaren ilimi shine kashi 15 mafi karanci daga 15-20% shine kasan da za a ware na budget na wato ainihin ilimi amma an ka kalli wannan kasa tamu yaushe aka taba ware ma wato ainihin ilimi wani kaso wanda yake mai gwai kusan ban iya ce kusan anan kusa dai in banda a 2015 da gwamnati ta ware kashi 10.7 kashi 10.7 bai kai ba fa kashi 15 mafi karanci a 2015 in ka zo ana matsowa sai abun yana ragewa 2022 ma kashi 7.2 2023 wanda shi shugaban kasa da ya wuce wato ainihin kasafin da yayi wanda yake ya mafi kasafin wannan shekara kira domin kasafin 2023 an ware 8.8% ne kashi 8.8 aka ba ilimi wanda kuma mun ga yadda abun ya kasa wurin daukan ilimin to yanzu a wannan kasafi na am kudin sun kara yawa saboda wato yanayin yanda wato ainihin ita kanta naira din take amma kashi nawa aka ba ilimi kashin da aka ba ilimi shine kashi 7.9 kaga yanzu ma bai kai baya ba kenan abun yana koma baya kenan saboda haka na'am a iya cewa an ware kasafi ne in aka auna a ce daga kaza sai kaza, daga tsaro da ilimi an ba su kasafi mai yawa da sauransu, amma a kalli me aka ware. Domin ko tsaro da aka ware wato kashi 12% 12%, na'am akwai harkar tsaro da matsalar tsaro a wannan kasa, amma da za a bunƙasa ilimi, ƙwarewa wurin bincike da sauransu, za a wannan harkar tsaro da sauransu za a samu sauki da yawan gaske. Amma wannan kasafi da aka yi har yanzu wannan kaso da aka ware, ba zan iya cewa to ainihin zai wato ainihin haifar da dame ido ba akan harkar ilimi. Allah ta'ala dai mana taimako a wannan kasa, Allah ta'ala kuma ya sa abinda aka samu ya sa masa albarka.
To wannan kenan. To a yanda a waje daya ake tattaunawa game da kasafin kuɗi na bangaren ilimi, a waje daya kuma malaman ne ke ci gaba da tattaunawa tare da bayyana ra'ayinsu game da kokarin da ake na inganta koyarwa ko kuma karatu a tsakanin dalibai. Kamar da zaku ji,
sunana Dr. Fatima Shehu ya kasa, ina aiki a Sa'adatu University of Education. Kamar yadda ake koyar da dalibai, wani sabon tsari ne da za ku guided reading approach, yadda za ku ba kamar yadda aka saba koyar da dalibai ba, yadda muka saba da malami ya je ya koya musu, a'a wannan za a rarraba dalibai ne sai ai guide din shi malami nasa aikin anan kawai shine ya taimaka musu ya nuna musu inda suka ba daidai ba, amma duka aikin dalibai ne suke yin shi. Sunan tsarin koyarwa ko in ce guided reading approach, so muna son za mu gwada mu gani yaya shin zai taimaka wajen dalibai za su iya recognizing words da kuma reading comprehension, reading na yawa ya zai ƙara musu fahimtar yadda za su karanta passage ne, da kuma yadda za su picking words, za su recognizing words kafin ma a je ko ina.
To masu sauraro, a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta daidaita da bada umarnin shirin, Julie Lazar Gresham na ku, Babangida Jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarɗa ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.